الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد متاشر كراتو درسنا قوم شابي وأشكل التاين خلاصة نور اليقين واللفن دكتور عمر أبو الجبار مالك يتشوى جمعه لعشيرته من الله صلى الله عليه وسلم يحدى يموينش دومين يموس قردقي جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأقاربه من الله يحدى iyalin shi da makusantan shi na jini lamma nazal alaihi qawluhu ta'ala lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wa anzir ashirataka alaqrabin ka gargadi ɗan uwanka wanda suke makusanta fa ballagahum risalata rabbih mazalla ya isar musu sakon ubangijin shi wa anzarahum azaba yawmin azim kuma ya gargade su game da azabar wata rana mai girma wannan ranan mai girma ita ce ubangiji yake cewa a cikin suratu shu'ara aya ta 88 yawma la yanfa'u malun wala banun yace illa man atallaha biqalbin salim ranan da dukiya ba ta amfani haka kuma ayya ba sa mutum amfani sai mutumin da ya je ubangiji subhanahu wata'ala da zuciya wankakka game da abin da ya shafi shirka fatakallama alqawmu kalaman layyinan wadannan ƴan uwan nashi sai suka yi magana mai tafshi wana magana wadda babu kosawa a cikin ta illa ammuhu aba lahab sai dai baffan shi abu lahab kana allazi kana aduhu alashad wanda shine makiyi wanda yake tsananin kiyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma fa innahu raddan qabihan to shi yayi raddi wanda yake mai muni wa talaba minhum alqabd alayhi kuma ya nema akan quraisha ma su kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ana shi wannan abin da yake na da'awa fa qala abu talib sai abu talib yake cewa wallahi na ina maka rantsuwa da allah kai abul hab la namna annahu ma baqina za mu hana ka kama shi ma baqina matakar muna rayi bayan shi mallaka yake cewa alkhulasatu takaitaccen magana akan wannan matashiya lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala lokacin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauko akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa anzir ashirataka alaqrabin jama'a ahlihi wa aqaribihi mazalla ya hada iyalin shi da makusantan shi na jini wa ballagahum risalata rabbih yasir musu da sakon ubangijin shi faradda alaihi ammuhu abu lahab raddan qabihan sai ammi shi abu lahab ya mushi raddi wanda yake mai muni matashiya ta ga malike cewa ta'assubu quraishin 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ta'assubancin da quraisha suka gwada wa annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaddala hubbu quraishin lin-nabiy bughda son da quraisha suke yi wa manzalla sallallahu alayhi wa sallam ya rikida ya koma kiyayya wa qurbuhum lahu bu'dan kuma kusancin da yake da su sai ya koma nisanta wa sirquhu kadhiba kuma gaskanta shi da suke son kuma suke kare tashi wa amaluhu huzwan kuma aikin da yake aikata suka ce wargi ne da wasanni gaba daya wazalika munzu da'ahum wannan kuma ya faru tun lokacin da ya kiraye su ila ibadatillahi aka abota wa Allah shi kadai wa aba alihatuhum kuma ya aibanta allulun su wa sabba kullu man abadaha ila wa nasaba kullu man abadaha ila dalal kuma zalla ya jingina duk mutumin da ya bota wa waɗannan gumakai lalle bacacce ne wala qarsaru ila ammihi kuma a dalilin haka sai suka tayi wajen ammin shi shine Abu Talib wa talabu minhu suka nema a wajen Abu Talib su Qurayshawa an yamna ar-rasula akan ya hana manzalla sallallahu alaihi wasallama an sabbi alihatihim game da munana allolin su wa tadlili abaihim kuma da batar da cewa uwayen su batattu ne ya fasa hadin waɗannan maganganu faraddahum raddan jamila shi Abu Talib sai ya mayar da waɗannan tawaga ta Qurayshawa da maganganu wanda suke na nutsarwa radda wa kinan maidawa mai kyau war rasulu sallallahu alaihi wa sallam mustamirun fi nashr ad-din a daidai lokacin da shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ci gaba da yada wannan addini wa i'la'i kalimatillahi kuma da daukaka kalmar kalimatul haqqi da daukaka kalmar take ta gaskiya wanda kuma ya zo dama danye wannan saboda kalmar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya